Exclusive from abokimusic.com.
Rayuwa bai mun dadi in babu ke a cikin ta zuciyata ba kyalehi ke haska karuhina. You were like twinkle twinkle little star, how I wonder where you from. Don't you be forever close to my heart. And you were like twinkle twinkle little star, how I wonder where you from. Don't you be forever close to my heart. Zani yau da ke zance, sani farin ciki a koyaushe. Baby ta omu idan zance, baby ina ji da ke. Ko ina zani yau da ke zance, sani farin ciki a koyaushe. Baby ta omu idan zance. Ko you are like twinkle twinkle little star, how I wonder where you from. Girl you are forever close to my heart.